kedi. Say kedi. Say zango. Say kedi. Say kedi. Ta ku daidai da dariya sarki bai shari'a dan ya daga hannu guda daya jama'a na ta tambaya wai sarki ne ko hawainiya sarkin zazzau mai takalman garbe da gaskiya kowa ka taka ya taku
zango ina zaga
kwana a garin mahuta zan kwana
sun aminci ba
rafin guzanza da kwana
bayani na shiga birnin gware da doka yan burku giwa ba sa shakka kaciye da kauru ne muku barka an cau igabu sai ku taka ikara sai ku taka ku taka sai ku taka
na da mai zamani
shamalan lilo
yan kaduna mi taku na fizi
shamalan lilo
samari taka let's get busy
shamalan lilo
yan mata kar ku ta kulle zi Samari, taka let's get busy.
Shamalan lilo,
emata, kar ku ta kulle zi. Oh, adan gari na da mai zamani.
Shamalan lilo,
yan kaduna, mi taku na fizi.
Shamalan